Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke barin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 22 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
A yau Alhamis ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi. Yau bayan wani dadadden bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin sibiri bayan birnin.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za ku ji cewa Amurka ta tallafa wa jamhuriyar Niger da allurar rigakafin coronavirus.
Sunan shugaban kasa, sunan shugaban gwamnati, muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facilitate COVAX. Muna kai godiyanmu ga gwamnatin Amerika.
A Najeriya kuma hukumomi ne suka yi karin haske kan kudaden asusun ajiyar kasashen waje da ake kira foreign reserve.
La America biliyan 35 wasu kudade ne da suka shigo na kasa wanda na masu businesses ne ba wai na kasa ne na musamman ba ko kuma wasu kaddara ma na wasu da suka aje so ba wai duka ne na kudin kasa ba.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. Bayan sai a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya.
Alhamis ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympic Kentaro Kobayashi. Biyo bayan wani dadadden bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa a wani shirin barkwanci da aka kafa a dandalin sada zumunta. Seiko Hashimoto, shugaban kwamitin shirya wasannin Olympic a Tokyo, ya ce kwamitin ya gano cewa Kobayashi ya yi amfani da kalaman barkwanci kan tarihin nan na ban takaici a wata sanarwa ta ban hakuri. Kobayashi, sanannen dan wasa kuma director a Japan, ya nemi afuwa ta kashin kansa bayan da aka kore shi. Kowane mutum komai fasaharsa ba shi da hurumin da zai yi izgili ga waɗanda kisan gillar Yahudawa ta shafa, a cewar Rabbi Abraham Cooper, shugaban sashe kuma director cibiyar Wusental ta Amurka masu kare haƙƙin Yahudawa. A halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar COVID-19 a gasar Olympic ya haura 91 a yau Alhamis, bayan da aka samu sabbin kamuwa guda 12 wanda ya hada da 'yan wasa da kuma ma'aikata waɗanda suke zaune a garin da ake wasan. Adadin sabbin kamuwa da cutar da ya zo ne daidai lokacin da aka shiga zagaye na biyu na gasar, wanda aka shiga rana ta biyu da mata suke buga kwallo da ake cafewa da hannu a filin wasan kwallon sanda na baseball da ke Fukushima Azuma. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da jin cewa hukumar lafiya ta duniya WHO tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Mataimakin ministan hukumar kiwon lafiya na kasar China, Zheng Yizhen, yayi watsi da batun cewa cutar ta bulle ne sakamakon barin da aka yi a ɗakin binciken kwakwa. Ya ce wannan labari ne mara tushe. A makon jiya, hukumar lafiya ta duniya ta ce za a yi rigamalan masallaci idan aka yanke hukuncin cewa babu alaka tsakanin annobar da kwararar cutar corona daga ɗakin binciken kwakwan na kasar China. Zheng ya ce ɗakin binciken kwakwan birnin Wuhan ba shi da kwayar cutar da za ta iya kama mutum kai tsaye. Sannan ya ce China ta sha bayyana hakan kuma bata amince da shirin na WHO ba. A jiya Laraba ne, shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce zai ci gaba da ganawa da China a wani yunkuri na dakile shigowa da miyagun kwayoyi da ake shigo da su Amurka ta hanyar Mexico. Biden ya yi wannan jawabi ne dai a wata fitowa cikin wani shiri da ya yi da gidan talabijin na CNN a garin Cincinnati, inda ya ce yaƙi da wannan ƙwaya ta opioid zai zama yana da mahimmanci a ƙara mutane a sashen shari'a domin taimakawa wajen shawo kan matsalar. An yi la'akari da cewa ƙwayar fentanyl ta ruɓanya ƙwayar heroin da kashi 50-100 a ƙarfi. Tsohon shugaba Amurka Donald Trump ya yi ta magana akan batun ƙalubale da ake fuskanta a fannin lafiya a Amurka da miyagun ƙwayoyi da suka hada da opioids da kuma fentanyl suka haddasa. Tsohon shugaban da ya yi ta zargin ƙasar China da ke kan gaba wajen shigo da ƙwayar fentanyl ko kuma sai da sinadarin ga ƙasar Mexico daga inda masu safarar miyagun ƙwayoyin suke shiga da su Amurka.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Nijar sun karɓi wani rukuni na tallafin allurar rigakafin COVID-19 samfurin Johnson & Johnson a matsayin wata gudunmuwa daga gwamnatin Amurka a ƙarƙashin shirin COVAX mai hangen samar da rigakafin wannan annoba ga ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulemu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Kimanin allurai 15,200 ne samfarin Johnson & Johnson suka sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na Yemen a yammacin jiya Laraba, wanda ke matsayin rukunin farko na tallafin da gwamnatin Amurka ta kuduri aniyar baiwa jamhuriyar Nijar domin rigakafin annobar corona.
Aujourd'hui 21 juillet 2021 constitue un autre pas franchi.
Wakiliyar hukumar OMS ko WHO Madam Blanche Anya na cewa wannan rana ta 21 ga watan Yuli wani lokaci ne da aka ƙara samun ci gaba a yunkurin da gwamnatin Nijar ta sa gaba wajen ganin ta yi wa al'ummar ƙasar rigakafi.
La disponibilité des stocks en vaccin contre la COVID dans le pays.
Wannan tallafi da ke zuwa a wani lokacin da ake ƙara samun bullar sabon nau'in ƙwayar cutar corona a wasu ƙasashen waje zai taimaka wa Nijar wajen ƙarfafa matakan rigakafi, in ji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara lokacin da yake karbar wannan tallafi.
Mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan kasan mu ba, ya shigo nan Africa. Kenan ba mu da nisa ga wannan launin. Kuma shi ko wannan launi in ya shiga yaushe yau baya da magani. Maganin shi guda ne a zo a yi shaushawa. Allah ya sa gwamnatin kasar America ta ba kasashen mu magani. Shaushawa ce wadda muke jin ana faɗinta, ba mu sa tsammanin ma tana zawa nan ba. Allah ya waisa ta zo Johnson da Johnson, sai mu ce abin alfahari ne gare mu. Kuma abinda muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa, ita ɗaya ke iya sa mutane su ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa, sunan shugaban gwamnati. Muna kai godiyanmu ga duka masu kama muna na facilite COVAX. Muna kai godiyanmu ga gwamnatin America.
A nasa jawabin jakadan Amurka Anishar Eric Witika ya ce,
c'est clair, c'est une obligation humanitaire. C'est clair.
A fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai, kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaki da cutar corona. A watan Maris din da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan Nijar bayan isowar wani tallafin allurar samfarin Sinopharm na kasar China, kafin daga bisani a karbi wasu alluran AstraZeneca a karkashin shirin COVAX. Sai wannan wanda kasar Amurka ta bayar samfarin Johnson & Johnson 15,200 daga cikin 300,000 da gwamnatin kasar ta yi alkawarin bayarwa. Rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar na yammacin jiya Laraba ya ce daga cikin mutane 15,594 da suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bullar annobar a watan Maris na 2020 kawo yau, mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu, wato 15,292 daga cikin su sun warke, yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Nijar.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma na masu neman ƴanci sun nuna damuwarsu akan yadda aka sawa 'yan jarida 180 a faɗin duniya ido da wata manhajar bincike ta soji da aka ƙera a Isra'ila. Kamfanin Isra'ila mai zaman kansa na NSO ya sayar da wata na'urar leƙen asiri ga gwamnatoci da waɗansu gwamnatocin ake amfani da su wajen farma 'yan jarida a cewar masu rajin kare haƙƙin. Har ma an yi amfani da na'urar akan wasu shugabannin gwamnatin da suka hada da shugaban Faransa Emmanuel Macron. Macron ya yi kira da a yi bincike kuma Isra'ila ta ce ta kafa kwamiti domin bincike. Kamfanin NSO ya ce na'urar da an yi ta ne domin taimakawa wajen kama wasu masu aikata miyagun laifuka da kuma 'yan ta'adda. Sai dai wani binciken ƙasa da ƙasa da wata cibiya a ƙasar Paris da kuma ƙungiyar Amnesty International suka fara gudanarwa da ake kira da Pegasus Project ya gano cewa na'urar ana amfani da ita ne kan ƙasashe 10 zalla saboda farma 'yan jarida da kuma 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama. Ana musu kutse cikin wayar salula, har ma ana amfani da kamarorinsu. Yau kasar Norway ta cika shekara 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani karamin tsibiri bayan birnin. Prime Minister Erna Solberg ya faɗa a jawabinsa wajen taron tunawa da mamatan cewa abin da ya faru a Oslo ranar hari ne kan demokuraɗiyya. Waɗanda suka tsallake rijiya da baya a harin da dangin mamatan suna daga cikin waɗanda suka halarci taron tare da yarima da sarauniyar ƙasar Norway. Anders Breivik, wanda ya kai harin, yana gidan yari bayan an yanke mashi hukuncin ɗaurin shekaru 21 saboda harin. Za a iya ƙara wa'adin zaman gidan yarin idan aka kyautata zaton zai ci gaba da zama da hatsari ga al'umma.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Rahotanni daga babban bankin Najeriya suna nuna cewa an samu raguwa a asusun kasar waje da Najeriya ta mallaka daga dalar Amurka biliyan 35 zuwa dalar Amurka biliyan 34. Duk da hauhawar kuɗin gangar ɗanyen man fetur a kasuwar duniya, kuma wannan shine raguwa mai yawa da aka samu a karan farko cikin shekaru huɗu. To sai dai ministan kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya, Zainab Shamsuna Ahmed, ta bayyana wakilin sashen Hausa Madina Dauda cewa labarin ba gaskiya bane ga yadda hirarsa ta kasance.
Asusun ƙasar waje da kuke da shi ya kai dalar Amurka biliyan 35. Kusan yawan bashin da kika ce ake bin Najeriya. To menene amfanin wannan asusun kasar wajen da kuke aje da shi da ba za ku iya ɗiba daga ciki ku yi ayyukan da sai kun ci bashi?
To ai Madina, kin san aikin gwamnati da kuma safara kowace ƙasa zaka shigo da kaya, zaka fitar da kaya. Darajan ƙasa shine darajan wannan yawan kuɗin da kake aje da su. Ana so ya zamana cewa kana aje da kuɗi wanda za su kai akalla, in ya ƙasa ba kyau, akalla na wata 6 na buƙatan da zaka yi amfani da su na safari ko na shigo da fitowa. So in ya yi ƙasa, saki ga ƙasa tana cikin matsala kenan. Wannan kuɗi suna tattare ne a babban bankin Najeriya. Duk wani ƙasa da za a ce tana da darajan arziki, ana duba wannan yawan kuɗin da ta tara. Wasu kuɗin da ke cikin wannan dalar Amerika biliyan 35, wasu kuɗaɗe ne da suka shigo na ƙasa, wanda na masu businesses ne, ba wai na ƙasa ne na musamman ba, ko kuma wasu kaddara ma na wasu da suka aje. So ba wai duka ne na kuɗin ƙasa ba, amma ana kirga su duka a cewa kuɗin da take ƙasar Najeriya kenan. So idan muka bari yayi ƙasa ya fi ƙasa da 30, zai samu cikin matsala. Kin san kana wani business da za a bude abinda ake cewa letter of credit da su trade lines, daga nan ne zaka biya abinda ka saya, in kuma zaka sai da wani abu daga nan ne kuɗin za su shigo.
Shi yasa kenan yanzu ya dan saukan aka ce ya
kai wata sa'a zake
Amurka biliyan 34.
Dama ai yana sama yana ƙasa. Idan kin san nan ƙasan kuɗaɗen mu na shigowa wanda suka fi yawa shine kuɗin sai da man crude oil. To idan kasuwan crude oil ta yi ƙasa, sai ki ga shi ma ya yi ƙasa. Idan ta hayayyafa, sai ki ga shi ma ya tashi.
Yanzu dai kina ta bayanai cewa tattalin arzikin Najeriya yayi karfi daidai gurgurdu
ya fara karfi bai kai irin karfin da muke so ba dan yanzu kam GDP din mu na wannan quarter na wannan shekarar 2020 quarter na farko da 2021 report din da muka yi GDP din is 0.51% kin ga bai ma kai kashi 1 cikin kashi 100 ba kenan burin mu shine a economic recovery and growth plan din mu da wannan tsarin da muke wannan sabo na gaba shine zamu kokari kasa har ta kai GDP 7 cikin 100 7% kenan so kin ga akwai sauran tafiya kenan namu burin kenan namu target din kenan so har yanzu ba mu kai 1 ba muna fata cewa karshen wannan shekara za ta kare akan 2.5% kashi 2.5 cikin 100 to kuma nan da zuwa shekaran 2024 za mu kai kashi 7 cikin 100
Ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Shamsuna Ahmad kenan a hirarsu da wakilin mu Madina Dauda kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ake kira da severe malaria a turanci Severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro zazzabi ne mai tsanani da kan haifar da matsaloli da dama a wasu lokutan yakan haddasa zubar jini ga mai fama da shi tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
masu sauraron barka da wannan lokaci
ko zaka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan matsanancin zazzabin cizon sauro wato severe malaria a turanci
bara mu fara da cewar shi zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu a likitance akwai zazzabin cizon sauro wanda aka saba gani wanda bai ta'azzara ba akwai kuma zazzabin cizon sauro wanda ake kira matsananci wanda ya zama matsananci ne saboda ya shafi wasu bangare na jiki wanda suke da matukar amfani da za su iya kawo matsala bisa haka zazzabin cizon sauro matsananci bangare ne yana dan dama misali wanda akwai abin da ake cewa cerebral malaria zazzabin da ya shafi kwakwalwa kuma shi din yana iya zama kala biyu matsanancin zazzabin cizon sauro da ya samu kwakwalwa wanda mutum zai samu jijjiga kuma ya shiga suma mai nisa wanda yana da matukar illa yana kisa ko kuma wanda suka rayu sukan yi rayuwa da matsaloli kamar irin su makanta ko kurunta da sauransu akwai kuma wadanda ya shafi kwakwalwar illa iyaka za su zama ba su da karfin jiki ko kuma su dan yi suma biyu ko uku cikin awa 24 wato multiple convulsion kenan to kuma akwai abinda ake cewa pulmonary edema wato ruwa ne yake taruwa a cikin huhu sanadiyar matsananciyar zazzabin cizon sauro akwai abinda ya shafi koda saboda kwayar cutar zazzabin cizon sauro tana shiga cikin kwayoyin jini ne sai ta farfasa jinin nan in ta farfasa jinin nan abubuwan da suka rage na bangaren kwayoyin jinin nan za su bi ta shi koda ne maimakon koda ta kokarin tace su sai ya kasance sun cutar da kodar har ita kanta kodar ta zama ta samu matsala ba ta aiki yadda ya kamata sai ya kasance kalar fitsarin ya koma yayi baki kamar bakin Coca-Cola ko shayi wanda ya baki matuka sai ya kasance yanayin tace guba da take a jiki ta daidai fitsarin da ya kamata koda ta yi ta daidai ana iya samun matsala da kuma saboda farfashewar jinin nan sai mutun ya samu rawayar ido wato jaundice sai idan shi yayi rawaya matuka yadda za a iya tunanin cewar ko cutar da muka yi magana a baya ne hepatitis ko kuma wani abu amma saboda kawai tsananin zazzabin cizon sauro din ne
menene alamomin shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
akwai waɗansu daga cikin alamomin zazzabin cizon sauron wanda su ma ana sa su a cikin matsanancin zazzabin cizon sauro shine jinin mutum ya matukar ƙasa saboda ya farfashe to shi kuma in babu isasshen jini sinadarin oxygen ba zai zaga a jiki yadda ake bukata ba kuma zai iya kawo zuciya ta samu matsala wurin bugawa saboda haka matsanancin zazzabin cizon sauro yana da illa matuka alamomin sa yawanci abu na farko kamar yadda kowa yake ganin malaria zazzabi dan ciwon kai ciwon jiki da sauransu haka take nuna kamar yadda kowace malaria ke nunawa sai dai illa iyaka a matsanancin zazzabin cizon sauro mutum ya tagayyara sai ya kasance wani ya kai abin da ake cewa prostration wanda shi ma yana daga cikin matsanancin zazzabin cizon sauro yadda baya iya zama baya iya tashi sai an daga shi ba zai iya cin abinci ba komai sai an mai koda yana cikin hayyacin shi ba ya shiga cikin koma din ba idan aka duba idan jini yayi ƙasa matuka za a ga hannu da kafafu sun yi fari sal za a ga idanu yayi fari matuka za a ga yana numfashi sama-sama ko yana fitar da yawu mai kumfa-kumfa haka da sauransu da kyar yake iya magana saboda tsananin zazzabin cizon sauron nan saboda haka wasu bangarori ne da dama akwai wasu daga cikin zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda sai an gwada ne a asibiti saboda sinadare ne ake dubawa sai a ce to wannan yana daga cikin zazzabin cizon sauro mai matsananciyar zazzabin cizon sauro saboda haka da bukatar a kai mutum asibiti ne da an ga alamar cewa yana neman tagayyara din nan to a kai shi a asibiti likita zai tantance sannan a dauki matakan da ya kamata kamar wanda yake da jinin shi yayi matukar ƙasa da bukatar sai an yi mai ƙarin jini wanda kodar shi ta samu matsala akwai matakan da za a dauka yanayin matsanancin zazzabin cizon sauron nan shine likita zai duba ya duba irin maganin da ya cancanta aiwa mara lafiya
to likita misali a gida aka ga mutum yana neman tagayyara saboda shi wannan matsanancin zazzabin cizon sauro akwai wani taimakon gaggawa da ya kamata a bashi kafin a garzaya da shi asibiti
to taimakon gaggawa gaskiyar magana shine a garzaya da shi asibitin saboda duk wani minti daya a wannan lokacin da za a bata zai iya zama hatsarin gaske saboda haka taimakon gaggawa shine a dauke shi a kwantar da shi ba lalle sai a matsa mai ya zauna ba ko ya tsaya a kwantar da shi a garzaya asibiti saboda duk minti daya da aka bata yana da hatsarin matuka
wasu irin illoli irin wannan nau'i na zazzabin cizon sauro yake iya haifarwa
to illolin za su iya kasancewa da yawa idan abin da ya shafi kwakwalwa ne misali gaba ɗayan su kowane iri ne rayuwar mutum tana cikin hatsari in ba a dau mataki ba mafi yawancin mutane fiye da rabi suna mutuwa wasu ala'alla kafin aje asibiti suna iya mutuwa wasu kuma sun je cikin awa 24 farko da dama sukan mutu saboda ala'alla an shiga halin da koda an yi maganin abinda Bature ke cewa irreversible state ba za a iya canza abinda ya faru ba saboda haka banda mutuwa waɗanda suka rayu wasu suna iya samun matsala in kwakwalwa ne ana iya samun matsala da kwakwalwar nan ko ji ko gani ko taɓin hankali ko bangaren jiki ya shanye akan iya samun matsala kodar ta lalace sai kaji ana maganar cewa sai an nemi wanda kuma za a yi mai canjin koda ana iya samun matsaloli da dama da za su iya biyo bayan wannan matsanancin zazzabin cizon sauro
cutar severe malaria ko matsanancin zazzabin cizon sauro tana da rigakafi kamar yadda sauran ko kuma zazzabin cizon sauro ke da rigakafi
rigakafin ta shine rigakafin zazzabin cizon sauro kasancewar a gujewa zazzabin cizon sauro mutanen da kawai suke da rigakafi ake ba su rigakafin shine waɗanda suna zaune a kasashen da babu zazzabin cizon sauro kuma za su tafiya su shiga kasashen da ke da zazzabin cizon sauro yawanci sati biyu kafin wannan tafiya akan sa su akan magani wanda za su rinka sha za su zo tsawon lokacin da suke wurin da akwai malaria nan za su rinka shan magani sannan kuma har yan satuttuka biyu ko uku bayan sun koma kasashen su sai mata masu juna biyu akan ba su suma magani da sunan kare matsananciyar zazzabin cizon sauro sai a cikin yara musamman masu ciwon sikila da ciwon da yake garkuwar jikin tayi ƙasa akan iya ba su magunguna domin karewa. Amma ga wanda bai fado cikin waɗannan ba, garkuwar jikin shi lafiya lau, to kariyar dai kamar kariyar zazzabin cizon sauro ne. A tabbatar cewar muhalli an kori sauro daga muhalli, an yi amfani da yana mai magani, sannan inda yamma ne yara ko manyan a sa riguna masu dogon hannu, wando mai tsawo, ko kuma a shafa magani wanda in sauro ya zo kusa da mutum ba zai iya cizon shi ba. A takaice kenan, ɗaukar matakan da zai hana sauro ya ciji mutum shine abin da ya kamata a yi. Sannan idan an ga alamun zazzabin cizon sauro, a ɗauki matakin yin maganin shi cikin gaggawa, kada a bata lokaci.
To likita, ya za mu kwatanta yawan masu kamuwa ko kuma cin karo da irin wannan zazzabi a Najeriya?
To a Najeriya, saboda ita kwayar cutar zazzabin cizon sauron, wato Plasmodium falciparum, ta fi yawa, kusan kashi 98% na duk malaria da ake samu daga irin wannan kwayar cuta ce wadda take kawo zazzabin cizon sauro mai matsanancin illa. Saboda haka matsala ce sosai da muke samu a Najeriya. Duk inda ka je asibitoci da wuraren ba da magani, za ka ga akan samu wannan matsala akai-akai.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawa Musa Tahir,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
A gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sa'wanmu na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, suka ce BOA Hausa domin shigo filin ne, domin mu yi wa ma'aikatanku barka da sallah. Sannan kuma mu yi godiya akan namijin kokarin da kuke mana na baiwa masu sauraron ku damarmakin isar da sakonninsu a sassa daban-daban na faɗin duniya. A ƙarshe, muna addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar Amurka mai dimbin falala da tarin albarka, sannan kuma ya ƙara wa ma'aikatanta lafiya da nisan kwana don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito ne daga Comrade Abubakar Salisu Arikime, jihar Yobe, tare da Musa Adamu Guru, suka ce salam biyoyi Hausa. Muna fatan Allah ya sa kaddamar da wata sabuwar manhaja da za ta baiwa al'ummar Najeriya damar tonan silili kan masu laifukan cin hanci da rashawa a Najeriya da hukumar EFCC ta yi haka ta cimma ruwa, domin dai an dade ana tafka ruwa kasa tana shanyewa. Sako daga Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika, fuskantar karancin abinci a Najeriya ko kadan hakan bai zo mana da mamaki ba, garin yadda a kullum 'yan bindiga ke kara mamaye sassan kasar tamu, kuma abin takaici gwamnati ta hana a shigo mana da kayan abinci. Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa, suka ce masu magana sun ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa. Muna kira ga hukumomin kasar mu Najeriya da su tashi tsaye wajen daukar matakan kare afkuwar ambaliyar ruwa, ganin yadda matsalar ta fara yi wa wasu kasashe barna. Da fatar Allah ya sa a dace. Sakonmu na karshe ya fito daga Aliyu Muhammad dan Fulani, jihar Zamfara, ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika, cutar tamowa da ke yi wa kananan yara kisan kiyashi a jihar Jigawa abin damuwa ne. Da fatan mahukuntan jihar za su gaggauta daukar matakan shawo kan wannan mummunar cuta da ke yi wa kananan yara katsalandan a rayuwarsu. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ne aka kori daraktan shirin bude gasar wasannin Olympics Kentaro Kobayashi, biyo bayan wani dadadden bidiyo da aka nuna shi yana barkwanci game da kisan gillar Yahudawa. Wani babban jami'in kiwon lafiya na kasar China ya bayyana a yau Alhamis cewa yayi mamaki da cin cewa hukumar lafiya ta duniya tana shirin sake binciken asalin annobar coronavirus. Yau kasar Norway ta cika shekaru 10 da wani mai tsatsauran ra'ayi ya kashe mutane 77 a wani hari da ya kai a Oslo da wani kuma karamin sibiri bayan birnin.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da take yana gabatarwa, sai kuma Jul Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake cewa mu tara shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.